muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 5 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da komai ya tafi daidai a wasu rumfunan zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya, an samu yamutsi a wasu rumfunan zaben.
Dabe babu adalci saboda kowa an riga an sai tun daga kan masu aiki har zuwa mutane shugaban mazaba ido da ido mun kai ya turo yara ne su suna nan suna rabon kuɗi
amma ai kowa na rabon kuɗi wurin sa
eh to amma kowa ana rabon kuɗi ba kuma gabanin lokacin da aka zabe ba.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a garin Jos dake jihar Plateau, inda mahalarta taron suka jaddada muhimmancin sanya hijabi ga mata. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ma'aikatar tsaron ƙasar Poland ta faɗa cewa sojojin Amurka na farko sun isa Poland yau Asabar domin ƙarfafa kawancen ƙungiyar tsaro ta NATO a gabashin Turai a daidai lokacin da ake fargabar Rasha za ta iya mamaye makwabciyar ta Ukraine. Kakakin rundunar sojin Poland ya ce kamar yadda aka sanar, rukunin farko na rukunin mayaka na runduna ta 82 ta Airborne Division ta sojojin Amurka ta isa Poland. Sojojin Amurka sun isa sansanin sojan Jaze da ke kudu maso gabashin Poland kusa da iyakar ta da Ukraine, bayan da shugaban Amurka Joe Biden a ranar Larabar da ta wuce ya ba da umarnin tura sojoji 1,700 zuwa can. Kimanin sojojin Amurka 4,000 ne aka jibge a kasar Poland bisa tsarin karba-karba tun daga shekarar 2017. Biden ya kuma ba da umarnin tura sojoji zuwa kasashen Romania da Jamus, inda ya kara adadin karin sojoji zuwa kusan 3,000. Yan sanda sun ce mutane 4 ne suka jikkata sakamakon tashin wani bam a wata kasuwa mai cike da cunkoson jama'a a yau Asabar a birnin Beni da ke gabashin kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, kwanaki kaɗan bayan da ofishin jakadancin Amurka da ke Kinshasa babban birnin kasar ya yi gargaɗin yiwuwar kai hari. Yan sandan yankin sun ce suna neman wanda ake zargi ya tayar da bam ɗin bayan tashin bam ɗin a Beni, wanda ke yankin da dakarun Congo da Uganda suka kaddamar da yaki akan waɗanda ake zargi masu kishin Islama ne. Mun yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu kuma musamman su kula, in ji kakakin 'yan sandan birnin Beni Nason Murara. 'Yan sanda sun samu raunuka a kasuwar kafin a ɗauke su zuwa wani asibitin 'yan sanda na yankin, in ji wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na Reuters. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka daga cutar COVID-19 ya haura 900 jiya Juma'a. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alƙaliman wani lamari ne mai ban tausayi. Biden ya ce waɗanda abin ya shafa da muke su, uwa da uba da kakanni da 'ya'ya da 'yan uwa maza da mata da makwabta da abokai. Ya buƙaci Amurka da su karɓi allurar rigakafin. Yanzu muna da kayan aiki da yawa fiye da kowane lokaci don ceton rayuka da yakar wannan kwayar cutar, da allurar rigakafi da suka rage kayan aikinmu mafi mahimmanci. Shirin yin allurar rigakafi dole na ƙasar Austria ya fara aiki yau Asabar ga duk wanda ya kai shekara 18 da haihuwa ko sama da haka. Mutanen da ba su yi allurar rigakafin ba za su fuskanci tara mai yawa. Cibiyar kula da bayanan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoto da sanyin safiyar yau Asabar cewa ta samu sama da miliyan 391 da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duniya, da kusan mutuwar mutane miliyan 6. Cibiyar ta ce an yi allurar rigakafin sama da biliyan 10. Kwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin da Kurda suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tare da gwamnatin Sudan a shekarar 2020 suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙasar Libya, tare da cin gajiyar damarmaki da yakin basasa ya haddasa da kuma rashin ikon gwamnati a ƙasar mai arzikin mai da ke arewacin Afirka. A cikin wani rahoto da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya raba jiya Juma'a, kwararru da ke saka ido kan takunkumin da aka kaka ba Sudan sakamakon rikicin yankin Darfur na shekara ta 2003 sun ce majiyoyi da dama na kungiyoyin 'yan tawaye sun bayyana cewa ba su da niyyar fujewa gaba ɗaya daga ƙasar Libya saboda suna samun mafi yawan kuɗaɗen da suke samu da kayayyaki daga ayyukan da suke yi a can.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, samun ya matsi a lokutan zaɓe abu ne da yaki cinyewa duk da matakai da kuma wayar da kan masu zaɓe da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi. A zaɓukan da aka gudanar na ƙananan hukumomi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, an samu irin wannan yanayin a wasu rumfunan zaɓen, yayin da wasu kuma zaɓen ya gudana cikin lumana. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana daga Kebbi.
Irin yanayin da wasu lokuta ake samu kenan a rumfunan jefa ƙuri'a a lokutan zaɓe a Najeriya. Wannan wata rumfa jefa ƙuri'a ce a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya a lokacin zaɓen shiga majalisun ƙananan hukumomi da aka gudanar har na zanta da wasu masu zaɓe.
Zaɓe babu adalci saboda kowa an riga an sai tun daga kan masu aiki har zuwa mutane babu wanda ba su yi ba. Shugaban mazaɓa ido da ido mun kai ya turo yara ne duk suna nan suna rabon kuɗi ido da ido a nan wurin ba.
Amma ai kowa na rabon kuɗi wurin zaɓe.
To amma kuma ana rabon kuɗi ba kuma gabanin lokacin da aka zaɓe ba.
Jam'iyyar siyasa 17 ne ke fafatawa a zaben da aka shata gudanarwa a mazaɓu 225 da ke jihohi 21 na jihar ta Kebbi. A wasu rumfunan jefa ƙuri'a an samu isowar kayan zaɓe da ma'aikatan zaɓe a makare, abin da ya sa aka soma zaɓen a makare. Na zanta da wasu masu zaɓe waɗanda suka nuna ƙorafinsu kamar haka.
Sunana Ibrahim Umar Umar. Wani hibar bashi da hukumar zaɓe ta san cewa duk abin da za ka yi wa akwai ranar hisabi. Kakkai abin da zai ɓata ma tarihi na gaba, ya zan cewa ana haɗawa da jam'iyyar gwamnati ana mata da aka gina ba. To don haka muna kiran mutane su kasa su hoki.
To sunana Barista Nura Bello, mai yawancin rumfunan zaɓe har dai a nan babban birnin jiha da kewayenta za ka isko ba a kawo kammalallun kayan zaɓe ba. Wasu kuma rumfunan gaba ɗaya kwata-kwata ba a kawo kayan zaɓe ba kwata-kwata. Mutane har yanzu da nake magana da kai 12 zuwa karfe 1 na dare ba a fara kada ƙuri'a ba a wasu mazaɓu.
To amma a wasu rumfunan zaɓe an gudanar da zaɓuɓɓukan cikin tsanaki.
Sunana Isa As-Salafi. To alhamdulillah kamar yadda muke gani a wannan ruhuwar tamu ta ruhuwar ba dariya tana iya shi manyan ruhun da muke da su kuma al'umma sun ba da goyon baya domin an yi kira sun fito zaɓe. Tun safe ake haka ruhuwar suna cinjin saboda abin da ya kawo wannan shawar siyasa. Dukkanin jam'iyyu sun tsaye da 'yan takara kuma abin sha'awa duka 'yan takara na a cikin wannan ango suke. A kowa jama'a sun fito ko suna kokari su ga cewa an zaɓe su kuma wannan yayi sha'awa kuma haka ake son zaɓe.
Da farko dai sunana Aisha, na zo zaɓe. Na samu na zaɓe kuma zaɓe alhamdulillah. Gaskiya yanayin zaɓe ya yi tsarin da an kai ya yi kyau gaskiya alhamdulillah.
Na ziyarci ofishin hukumar zaɓe ta jihar Kebbi wadda ta shirya wannan zaɓen akan ƙorafin da wasu jama'a suka yi, amma na tarar da dukkanin shugabannin hukumar sun fita dudduba da zaɓen ke gudana sai dai wani jami'i wanda baya da izinin yin magana a hukumance ya shaida min cewa hukumar ta samar da isassun kayayyakin aiki ta kuma tura su cikin lokaci a dukkanin rumfunan zaɓe, illa dai kawai rashin hankuri ne na jama'a suke ƙorafi. A duk rumfunan da nazarta akwai wakilai na jam'iyyun siyasa da ke fafatawa suna son ido ga yadda zaɓen ke tafiya tare da samar da jami'an tsaro a wasu rumfuna. Sai dai jami'an tsaron ba su hana ya mutsin da ke gudana ba tunda dai an kammala zaɓuɓɓuka a wasu rumfunan da nazarta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. A wani taron faɗakarwa da ƙungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria ta shirya a garin Jos da ke jihar Filato, an jaddada mahimmancin sanya hijabi ga mata da 'yan mata don kare mutunci da kuma rage cin zarafin mata da ke yawaita. Wannan na zuwa ne bayan bikin ranar hijabi ta duniya da aka yi ranar 31 ga watan nan na Fabrairu, Wakiliyar Muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoton.
A ci gaba da bikin ranar hijabi ta duniya, mata da 'yan mata a jihar Plateau sun jaddada muhimmancin sanya hijabi, rufe jiki don kare mutunci da rage cin zarafin mata da ke yawaita. A taron fadakarwa da kungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria da haɗin gwiwar wasu kungiyoyin musulmi suka shirya, inda suka gayyato mata musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba da ɗalibai daga makarantu daban-daban, mahalarta taron sun jaddada muhimmancin sanya hijabi ga mata. Na tattauna da wasu ɗalibai don jin fa'idar da sanya hijabi ke da shi wurin mata.
Sunana Hajiza Londa Ali, Air Force Girls Military School Jos. So da indi mace ta sa hijabi ta rike ta yi rufe jikinta, ba namijin da zai ganta ya ce ko ya ga wani amjigin da zai sa shi ya ji sha'awanta. So da hijabi na kare mutuncinka kowane.
Sunana Aisha Suleiman Nayaya, makarantar Green College. Ko kai kanka indai ka taso daga gidan mutunci, to zaka san cewa a addini ya kamata a ce mata sun rufe jikinsu sun kuma suturta kansu. Mu kuma raba al'ummarmu daga cikin wannan musiba da muke ciki.
Sunana Khadija Musa Dogara, daga makarantar Solis College a nan Jos. Gaskiya a matsayin mu na musulmai, hijabi abu ne mai muhimmanci akan a gare mu. Kuma koda baki amfani da hijabi ba, ya kamata ki zaka yi amfani da abu mai kauri ko da galne wanda dai zaka rufe jikinka kar wani ya ga surar jikinka.
Wasu 'yan mata kenan ke bayani kan muhimmancin sanya hijabi. Shugaban kungiyar Islamic Counseling Initiative of Nigeria, Hajiya Fatima Suleiman, ta ce sun shirya taron ne don su wayar da kan al'umma su daina nuna kyama wa waɗanda ke sanya hijabi.
Wannan shekarar na 10 kenan da ake hada wannan taron don saboda fadakar da mata, musamman musulmi da wanda ba musulmi ba, don saboda mun san jihadin da mata, especially matan musulmi suke samu akan maganan hijabi. To shine wannan ranan ne wanda ba musulmi ba ana musu bita su ma don saboda su fahimci dalilin da ake ma sa hijabi, don yana da muhimmanci a wurin lafiya da kuma yana da muhimmanci na cika rabin addinin mu.
Ita ma Jacinta Nwobodo daga kungiyar haɗin kan Krista, wato kan reshen matasa, tace addinin Krista ya umurci mata su sanya sutura da zai rufe musu jiki.
Addinin Krista bai hana mata rufe kansu ba. Addinin Krista ko a Bible ma akwai aka ce mace za ta je ko sujada ko za ta yi addu'a ta rufe kanta, ko da da ne mata ba sa fitar sirara, amma dan zamani ne da lokaci 'yan mata suna yi kamar fitar sirara ne, ko a Holy Bible ma akwai aka ce ne mace ta looking modesty.
Shiko Awal Muhammad ya ce suna fadakar da iyaye su nuna wa 'ya'yansu muhimmancin sanya hijabi da ya dace.
Iyaye suna kwaikwayon wasu al'adu da suke gani a kaman TV da sauransu, to wannan yana lalata tarbiyyar yara. Sa hijabin na musulunci shi yana daga cikin addininmu.
An kuma gudanar da tattaunawa kan yadda iyaye da 'ya'ya za su fahimci juna kan zaɓar sana'a ko aikin da suke so su yi a rayuwa, ta yadda zai kawo ci gaban iyali da ƙasa baki ɗaya. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyin masu sauraro.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum Muryar Amurka. Dan Allah kuma da ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai shin a duniya ƙasashe nawa ne muke da su? Daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sani Muhammad Isa Bajoga da Dan Azumi Dan Tata Bajoga. Yau za kuma aji maimaicin tambayar Usaini Isa daga Ndob Bamenda Jamhuriyar Kamaru, mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? To shin wai su ma suna da wani laifi ne wurin Allah Ta'ala ko kuma babu? Haza wassalam. To idan Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga da Dan Azumi Dan Tata Bajoga da ma sauran masu sauraron mu da ke son sanin ko kasashe nawa muke da su a duniya na tare da mu, ga ansar da wakilin Muryar Amurka a Adamawa Salisu Muhammad Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modubbu Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce,
Wato in mutum ya yi tambaya kasashe nawa muke da su a duniya gaba daya samun amsar wannan tambaya da wahala domin kowa da irin fahimtar da yayi wa duniya din gaba daya akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga kullo na wasan kafa da aka saba da kuma na Olympic ko kuma wanda suka yi mai fahimtar na international community a gagashin majalisar dinkin duniya wato United Nations so da kuma akwai wasu wurare da ba a san da zaman su ba a gargashin majalisar dinkin duniya don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda daya wanda zai gamsar da mutane amma duk da haka in an dauki tambayan za a duba muna da kasashe in ka lura gargashin majalisar dinkin duniya wato United Nations recognized member state a duniya tana da kasashe guda 193 a shekaru baya amma kana shekaru kadan da suka wuce wato 2011 an samu karuwar wata kasa guda daya Africa wato South Sudan da aka samu South Sudan yanzu muna da kasashe wanda majalisar dinkin duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na United Nations kasashe wato guda 194 to da haka akwai wasu kasashe kuma da wanda majalisar dinkin duniya bata amince da su gaba daya ba amma ta san da zaman su to irin waɗannan ba a irgan su a gargashin kasashe na duniya gaba daya a mahangar wato majalisar dinkin duniya irin waɗannan kasashen suna nan kamar irin Vatican City da kuma Palestinian Authority wannan kasashe guda biyu suna gargashin kulawar majalisar dinkin duniya ta san da zaman su amma ba a irgan su akan kasashe a duniya wanda suke da zama kansu farko ma dai menene kasa da kuma me ake nufi da kasa wani wuri ne in ya kai wasu abubuwa guda da ake bukata za a ce kasa ce na duniya wanda aka sani domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin permanent mutane kenan suna zama a wannan wuri ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane na hudu ta zama tana da sovereignty wato sovereignty din wannan kasar tana da gwamnati gwamnatin kuma tana da karfin iko na fada a duniya tana zuwa wasu kasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga treaty da wasu kasashe a duniya wannan abun guda hudu in ka dauka wato territory permanent population government da kuma sovereignty to wannan in wannan in wani wuri yana da wannan abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya to wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu kasashe guda 194 yanzu muke da su a kasa to amma fa akwai wasu kasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga din wato suna nan kuma amma United Nations ta san da zaman su amma fa bata recognize nasu akan ce su kasashe ne masu zaman kansu ba irin su Western Sahara da muke da shi a Africa Kosovo a Europe South Ossetia Abkhazia da kuma Northern Cyprus wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane to don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa in ka hada su dewa hakan nan zaka samu muna da kasashe kamar 240 a wani wuri kuma za a ce ma 211 wani wuri 206 don haka amma fa wanda majalisar dinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san kasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare bayan haka muna da abin da ake cewa continent kowane continent tana da kasashen ta yanzu kun ga wannan continent da tafi kowane wani continent da yawan kasashe Africa ne na farko muna da kasashe guda 54 da dai 53 ne wannan karin da aka samu na South Sudan da gara mana ya zama muna da kasashe guda 52 sai ne wanda yake binta shine Europe muna da guda 49 sai Asia tana da 48 sannan North America guda 22 sai South America guda 12 sannan Australia guda 14 wannan su ne kasashen da muke da su a duniya in an duba wanda United Nations ta recognize nasu da kuma waɗanda ma aka kara daga ciki wanda ake ce musu dependent state ba su zaman kansu suna suna zama a gabashin wasu kasashe ne amma suna neman su zama kasan kansu gari bayani akan tambaya din akan jamhuriya jamhuriya nawa muke da shi wato jamhuriya ina dai zamani masu tambaya suna nufi kasashen da suke zama demokradiya wato akwai kasashen duniya da suke gabashin demokradiya akwai kuma da suke gabashin gargajiya wato monarchical system of government to a duk duniya muna da kasashen da suke wato republic jamhuriya wato wanda suke practicing demokradiya da suke irin wannan gwamnati na zabe wanda ake yi muna da su guda 145 sa'annan wanda suke irin rabi na demokradiya rabi kuma traditional system muna da irin kasashe guda 39 irin wannan kasashen suna nan a duniya suna nan da yawa sun kai 30 kamar yadda na ga muku 39 akwai kuma wanda suke practicing irin tafiyan absolute monarchy wato gaba daya ita tafiyan din na monarchy ne wato suna nan guda 9 so in ka da gaba daya zaka samu zaka gaba daya 194 za a sake samu wato irin kasashe da suka fi yawa dai wanda suke demokradiya su suka fi yawa duniya 145 kamar yadda na ga muku a farko sannan muna da wanda suke hada kashi biyu akwai demokradiya ciki akwai kuma mulkin gargajiya 39 akwai wanda suke kuma na 30 wanda suke na gargajiyan gaba daya su ba su hadawa ko da wanne suna nan guda 9 wato irin su kasashen Brunei yana daga ciki da kuma Eswatini duk wayannan suna absolute monarchy ne suke practicing so ina fata mai amsa mai tambaya ya gamsu da wannan amsar da muka bashi
ansar tambayar Malam Usaini Isa Ndo Jamhuriyar Kamaru kan koshin soja da ya kashe mutum na da laifi musamman ma a wurin Allah to da yake tambayar ta raja'a ga addini wakilin muryar Amurka a Kamaru Garba Awwal ya tuntubi Sheikh Habu Umar Ali wanda ya ce
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kuna nan lafiya alhamdulillah ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru masha Allah tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan yayi kisan kai alal haqiqa malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi wannan bai aibu ba bai laifi ba amma idan mutum bai cancanci a kashe shi ba wannan laifi ne kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba to ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba ba da tsarin musulunci ba a karkashin wannan tsarin wanda musulunci bai yarda da shi ba wanda wani azzalimi yake nan akai kuma yake umarni da zalunci idan ya tilasta wa soja yake san kai to shi wanda ya tilasta shi zai dauki nauyin haka domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilasta wa to wannan shine hukuncin din amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan ai guji abin da zai zama haka sai dai idan mutumin da ya kisan yayi cancanci a kashe shi wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi to wannan babu laifi ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa wallahu alam wannan takaice kenan wa hadha wasa
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Mahdi Abba na jami'ar Modubu Adamura da ke Yola Nigeria da Sheikh Habu Umar Ali a jamhuriyar Kamaru da wakilan muryar Amurka Salisu Muhammad Lado da Garba Awwal da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai Allah ya kai mu makon gobe
Madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Gobe Lahadi za a fafata tsakanin kasashen Senegal da Masar a wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a filin wasan na Olembe da ke Yaounde babban birnin kasar Kamaru Senegal ta sami kaiwa a wasan na karshe ne bayan da ta doke Burkina Faso da ci 3-1 a wasan kusa da na karshe yayin da ita kuma Masar ta sami tsallakewa bayan ta yi galaba akan mai karbar bakuncin gasar wato kasar Kamaru wannan ne da ya karo na biyu a jere da kasar Senegal take samun kaiwa a wasan karshe ta gasar bayan ta farko da Algeria ta doke ta da ci 1-0 a shekara ta 2019 yayin da kuma wannan ne karo na 16 da take fafata gasar ta cin kofin nahiyar Afirka amma kuma har yanzu ba ta kai ga samun nasarar lashe gasar ko sau daya ba a tarihi to sai dai kasar Masar kam ita ce kasar da ta fi kowa samun nasarar lashe gasar a nahiyar Afirka a tarihi domin kuwa ta daga kofin gasar har sau 7 inda a yanzu take fatan lashe gasar karo na 8 to sai dai ya zuwa hada wannan rahoton ana can ana fafatawa tsakanin Kamaru da Burkina Faso a yau Asabar domin takar matsayi na uku na gasar kotun musamman ta lamuran wasanni ta jingina hukuncin da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta yanke da dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF Isa Hayatu har na tsawon shekara daya hukumar ta FIFA ta yanke hukuncin cewa Hayatu ya saba wa ka'idoji da dokokinta a yayin rattaba hannu a wani kwantaragi mafi tsoka da kamfanin watsa labarai na Le Guerrier dake kasar Faransa a shekara ta 2016 wadda ta kama zunzurutun kuɗi har dala Amurka miliyan 1000 to sai dai kuma tuni da shi Hayatu din ya dauka kara a gaban kotun ta musamman wadda ita kuma ana ta hukuncin tace kwamitin ladaftarwa na FIFA bai bayar da sai hujoji ba da za su tabbatar da laifi da kuma hukuncin da aka yanke wa Hayatu aka haka kuma ta amince da daukaka karar ta kuma warware hukuncin na farko China ta lashe lambar zinari ta farko ta gasar wasannin Olympics na Honduru na bana da take karbar bakuncin su a birnin Beijing wadda aka soma a yau Asabar yan kasar uku Qiu Shiyu da Fan Qixin da kuma Wu Dajin sun lashe lambar zinari a fagen tseren kekuna na yada kanin wani wanda wannan ne karon farko da kasar ta fafata rukunin wasan inda kuma suka kammala gudun na tazarar mita 2000 a cikin mintuna 37 da dakiku 34 kasar Italiya ce ta zo ta biyu a gasar inda ta lashe lambar azurfa yayin da Hungary ta sami tagulla sakamakon na uku da ta yi a rukunin gasar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka Abuja Nigeria
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafis da ya taya na gabatar da shirin da Hailo Haile wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya